won bai cikin garin azara idan jin fassara da ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma barkunan hali muna karatu cikin wannan littafi na Radd al-Azhan ila ma'ani alqur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa cikin abin da zamu faɗa da abin da zamu shaurara muna karatu cikin suratul an'am mun tsaya aya ta 159 inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ambatawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama barantar annabi sallallahu alaihi wa sallama gabarin waɗanda suka rabu da addinin da Allah ya aiko addinin musulunci imma daga cikin ahlul kitabai ne ko kuma daga cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam duk waɗanda suka rabu da addinin da Allah ta'ala ya aiko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya baranta daga gare su inda Allah ta'ala ce innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lalle waɗannan da suka kakkasa addinin su suka zamanto bangarori daban-daban mun ji bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa ma'abuta at-taura sai rabu kashi 10 wato injila sun rabu kashi shi 11 ma'abuta at-taura sun rabu kashi 10 abinnan 71 masu abinnan at-taura sai rabu kashi 72 kuma wannan al'umma za ta rabu kashi 73 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin su sukan fada wuta in banda guda sahabbai da suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce aljama'a a wani waje ya ce ita ce wadda take kan abinda nake man kana alama ana alaihi al-yawm wa ashabi wanda ya kasance yana kan abinda nake bisan sa a yau ni da sahabbaina wannan yake nuna mana ashe kullu musulmi yayi laluman abinda ke aka aiwatar a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama shine tsira a gare shi shine mafita ta ina ne za a iya sanin abinda annabi ya rayu a kansa wato idan aka koma qur'ani saboda annabi shi aka aikowa kuma shine ya karantar mu al'umma al-qur'ani to sai a koma ya tamassuki da al-qur'ani sannan ya tamassuki da abinda ya inganta cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin a cikin hadisai ne ake samun yaya rayuwar annabi ta kasance yaya bayanin sa ya kasance wace irin fassara yayi ma mas'aloli na addinin musulunci to irin waɗancan da suka raraba innal ladhina farraqu dinahum aw ta qira'a farraqu dinahum kamar yadda mujahid qatada as-suddi suka karfafa wannan fassara na farraqu wa kanu shi'an Allah ta'ala ya ce lasta minhum fi shay'in to kai ba ka tare da su cikin komai ai anta minhum bari'un kai ka baranta daga gare su wato duk wanda ya rabu da qur'ani ya rabu da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama wani tafarkin da ba shi da dogaro a nan to annabi sallallahu alaihi wasallama ya baranta daga gare shi wa hum minka bara'un domin su ma sun baranta daga gare ka dan duk wanda ya ki ruku da abinda annabi ya zo da shi ya ce bai wadatu da wannan ba to bilisanil hal ya nuna cewa shi ma ya baranta daga annabi ne taqulu al arab larabawa sukan ce in fa'alta kaza falastu minka walasta minni wato idan ka aikata kaza sai suka wannan ibara falastu minka walasta minni ai kullu wahidin bari'un min sahibihi wato ana nufi kowa kenan ya baranta ba ni ba kai kamar yadda bawashi yake faɗa yace in ka aikata kaza to ba ni ba kai to shine abin da wannan lasta minhum fi shay'in yake nufi wato waɗannan da suka raraba addininsu ya zamanto bangarori lasta minhum fi shay'in to baka ba su innama amruhum ila Allah kuma lalle ka sani al'amrun su yana zuwa ga Allah wato duk wanda ya rabi da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya riko da wani tafarki ba na annabi ba to lalle wannan yana cikin bata kuma wannan wajibi ne a baranta daga gare shi to amma yanke masa hukunci a ce dan wuta ne ko ba dan wuta ba wannan ba na mutum bane Allah ta'ala shi yake da wannan hukunci, shi saka nan sai aka jingina hatta shi annabin da aka ce ba ka ba su, to amma sai Allah ya ce innama amruhum ila Allah, al'amarin su yana ga Allah, shine majibincin hukunci, ayyata wallahu, Allah shine zai jibinci al'amarin su, shine wanda zai musu hukunci, domin annabi ba kai ko shi zamanto mai hukunci, mana wa ma anta alaihim bi wakil, annabi ba ya zamanto wanda zai tsayu ne akan mutane wajen tarsasa su sai sun yi shari'ar Allah ba, a'a shi abin da yake kansa shine isar da sako, wanda kuma ya baude hukuncin sa yana wajen Allah subhanahu wata'ala. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, sannan kuma Allah ta'ala zai ba su labari a ranar lahira bima kanu yaf'alun, da abinda suka kasance suna aikatawa, fayujazihim bihi, kuma Allah zai musu sakamako da shi, fa innahum kanu jahilina bihali martakabuhu, domin su sun jahilci yanayin abinda suka aikata. Sau da yawa dan adam yakan zalunci kansa sai ya aikata abinda inda ya san sakamakon abun hakikatan wallahi ba zai aikata ba, shi saka yaqini game da abinda Allah ya faɗa, game da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, mutum ya samu tabbas, ya samu yaqini a cikin zuciyarsa, to wannan shine yake hana mutum aikata abinda Allah ya hana, shike kwadaitarwa mutum kuma ya aikata abinda Allah ta'ala ya umarni. Yanzu aka baka labarin aljanna, idan kana da yaqini game da ita aka ce in ka aikata kaza to shikenan zaka shiga aljanna, yaqinin nan shine zai sanya mutum ya ta aikatawa, saboda tsananin kwadayin abin da aka ambata din za a bashi, ko ba haka ba? A nan duniya ma zaka ga mutum ba yaqini yake da shi akan wani alƙawari da aka masa ba, amma sai kaga yana ta biyayya, ko kaga yana ta biyayya a wani, yana ta biyayya, kamar misali yanzu a ce yan siyasa wani lokaci alƙawarin kawai ake musu, sai a ce an masa alƙawarin kaza, to wannan alƙawarin ne zai sa ya tabiyayya ubangijinsa, sai da ƙarshe in alƙawarin bai cika ba kuma a ji su a rana, ko ko ba haka ba? To kaga nan ba shi da yaqini ma yake tabiyayya, to ina kuma inda mutum yana da yaqini? To haka ake so mutum ya sami yaqini game da ubangijinsa, in Allah ya ambaci abu to mutum sai ya sami yaqini dangane da shi, magabata yaqinin shi yake sanya su suka kai munzalin da suka kai wajen biyayya da kuma nesantan abin da Allah ta'ala ya hana. Allah ubangiji ya karfafa mana yaqini a zukatanmu. To shine Allah ta'ala ya ce thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, sannan Allah ta'ala zai ba su labari dangane da abin da suka kasance suna aikatawa, fa innahum kanu jahilina bihali martakabuhu, domin su sun kasance sun jahilci yanayin abin da suka aikata, ghafilina an su'i aqibatihi, kuma sun gafala daga mummunan makoma na abin da suke aikatawa, ayyadhharuhu lahum ala ru'usil ashhad, Allah ta'ala zai bayyana musu wannan abun a taron halittu baki ɗaya a ranar alkiyama, dukkan irin abin da suka aikata. Malam ya ce wa ba'da zikri ahli dalal wal bida'i, bayan da Allah ta'ala ya ambaci ma'abuta bata, kana ka ambaci kuma waɗanda suke yan bida'a, wa ma sayajazawna bihi yawm alqiyama, aka ambaci kuma abin da za a musu sakamako da shi a ranar alkiyama, atba'ahu bi bayani qadr jaza'il amilina ala taqwa, sai ya biye da ambatan gwargwado ko kima na irin sakamakon masu yin aiki bisa tsoron Allah, wa tauhidi kalimatul muslimin, waɗanda suke yin aiki wajen dunkula karmal musulmi, ma'ana su maimakon waɗancan alladhina faraqu dinallahi wa kanu shi'a, su suna yin aiki ne don a sami ittihadi, ma'ana duk lokacin da wannan ya riko da alkitabu wa sunna, wancan ma ya riko da alkitabu wa sunna, waɗancan ma haka, shi ma wancan ɗin haka, za a sami bambanci? Ba za a sami bambanci ba, duka an riƙe tafarki guda ɗaya. To Allah ya datar da mu. Faƙala sai Allah ya ce,
man jaa
man jaa bil hasanati, duk wanda yazo da kyakkyawan aikin ji Allah ta'ala, fa hiya kullu ma hasanatu shari'a, shine duk abinda shari'a tace mai kyau. Wato an ce al hasana, kyakkyawan abu ba wai idanun sauran al'umma ba, a'a idanun shari'a. Domin ta iya yiwa wani abu ya zama mai kyau ne a idan wani, amma shari'a kuma ba mai kyau ba ne. Al'adu da yawa za ka ga sun yarda da wani abu, amma kuma shari'a ta ce ba mai kyau ba ne. To don haka nan duk abin da shari'a ta ce a aikata, abin da shari'a ta ce mai kyau ne, to shi ake magana. Duk wanda ya aikata ya zo da wani abu wanda yake mai kyau, ala wufqil kitabi was sunna, kuma abin ya dace da koyarwar Qur'ani, ya dace da koyarwar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, qawlan aw fi'la, magana ce ko aiki. Domin akwai furuci wanda yake mai kyau, akwai aiki wanda yake mai kyau, furuci wanda yake fiye kowanne kyau shi ne kalmar tauhidi. Babu kalma da mutum zai furta wacce take mafi kyau sama da kalmar tauhidi. Wato mutum ya faɗi kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala, misali mutum ya kore ma Allah kini, ya tabbatar da ilahiyarsa, faɗin la ilaha illallah, ta ga wannan ita ce alkalimu tayyib, ko abin da ya kama da irinta. Allah subhanahu wa ta'ala yake ambatawa cikin suratul fussilat, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Wa nene ahsanu qawla, kaga al-qawlul hasan kenan, wa nene yafi kyakkyawan furuci, kyakkyawar magana, mimman da'a ila Allah, sama da wanda ya kira mutane zuwa ga bautar Allah shi kadai. Kaga kalmatul tauhid, bai tsaya nan ba, wa amila salihan, kuma shi ma yayi aiki mai kyau, kaga al'amali ya zo shi. Wa qala, har ma ya tabbatar, innani minal muslimin, cewa ni ina daga cikin musulmai wanda suka sallama ma Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa. To babu wanda ya kai wannan kyakkyawar magana inji Allah. Ashe wanda ya ambaci kalimatul haqqi, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, ya faɗe ta, ya kuma yi aiki a kanta, har ma ya kira waɗansu a kanta, to ba wanda ya kai shi kyautata magana, ba wanda ya kai shi kyautata aiki. To irin wannan kyawawan ayyuka idan mutum ya yi, shi ne Allah ta'ala yake magana, man ja'a bil hasanati, shi ne malam ya ce qawlan aw fi'lan, imma magana ne, imma kuma aiki ne. Misali, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin magana mai kyau, kamar yadda muka faɗa. Tsarkakewa Allah ko sauran azkar suna daga cikin magana wacce take mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana a cikin hadithin da ya inganta, duk wanda ya karanta harafi guda ɗaya a cikin Alƙur'ani, Allah ta'ala zai bashi lada goma. Kuma annabi ya ce idan ka ce alif lam mim, ba wai yana nufin harafi ɗaya ba kenan, a'a harafi uku ka faɗa. Annabi ya ce alifin ɗin nan harafi ne, akwai lada goma tare da shi. Lam da ka faɗa harafi ne, mim da ka faɗa harafi ne, don haka in ka ce alif lam mim harafi uku ka faɗa. Kenan idan mutum ya ce bismillahir rahmanir rahim, kaga yazo da ahsanul aqwal, zance mafi kyawu, domin zancen Allah ne. To don haka duk wanda ya ce bismillahir rahmanir rahim, kaga ya faɗa harafa guda goma sha tara, kowane ɗaya a cikinsu yana da lada goma, kaga lada 190 kenan. To irin waɗannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya dunkula a nan, ya ce man ja'a bil hasanati, duk wanda ya zo da kyakkyawa, aiki ne ko furuci falahu ashru amsalha to yana da kwatankwacin ta guda 10 ai jazawu ashru hasanat za a bashi sakamakon kyakkyawan aiki ko kyakkyawan furuci guda 10 Allah karimi ne ubangiji ta'ala yana da yalwar kyauta kaga ya inganta cikin bukhari hadisi ne ma wanda imamu bukhari ya rufe littafin sa da shi shine hadisin abu hurairah ta Allah ya rada da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kalimatani khafifatani ala al-lisan faqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim wasu kalmomi guda biyu ji annabi sallallahu alaihi wasallam masu saukin fada ne a harce da wuri harce yake fadan su amma kuma fa masu nauyi ne akan mizani in an dora su a harce ba su da nauyi wajen fada amma fa akan mizani a ranar alkiyama nauyin su ya isa sannan annabi yace habibatani ila ar-rahman ababen kauna ne wajen mai rahama waɗannan kalmomi guda biyu shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim wannan hadisi shine Imam al-Bukhari ya rufe littafin sa da shi to kaga wannan yana daga cikin magana wacce take mai kyau yana daga cikin al-hasana da Allah ta'ala ya ambata man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha za a bashi ladanta guda 10 shi ya saka idan wannan ka'ida ce na ma'auni na ayyuka mafi karancin abinda Allah ta'ala ya tanadi ga ayyuka dan haka duk wani aiki mai kyau inda ya cika ma'aunin kyautatuwa kyautatuwa ba ta kasancewa duk yadda mutum ya kai da dabara duk yadda mutum ya kai da kyautata niyya in dai abin da ya aikata din ba daga manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam ba ba Allah ne yace ayi ba to wannan ba zai zama to abu mai kyau ba sai a ce mummuna ne mun gane ko yanzu musa mafala mutum ya kawo dan su afkar ba haka annabi ya faɗa ba sai ya kawo su akan wani tsari ya kaga wani tsari waɗansu zikirai ne waɗanda sun tabbata a cikin sunnar annabi sai tattaro su sai ya dora su akan wani salo da wani tsari kuma annabi bai ce ayi su a wannan salon da wannan tsarin ba to ba zai zama mutum mai kyau ba daidai yake da mutumin da yazo sallah misali yanzu mutum ya tashi zai yi sallan azhar sai ya raka'a wato uku idan ya kai sai ma ya raka'a shida azhar ka raka'a nawa ne ina hudu ko to shi sai raka'a shida maimakon ruku'u daddai dukkan ruku'u biyu ya koce raka'a ai kaga ruku'u dai Allah ya ce warka'u ma rawaki'in Allah ya faɗa ko in an tambaye shi ya ce baka ji abin da Allah ya ce bane warka'u ma rawaki'in ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu warka'u wasjudu waf'alul khaira la to kan misali sai ka waɗannan duka irin waɗannan dalilan don Allah zai yi sannan azhar ce za a ce yayi abin da yake ya dace to za a ce wannan abin da yake bai zamanto aiki mai kyau ba me yasa saboda shari'an ba ta kawo shi a wannan tsarin ba to don haka kafin abu ya zamanto mai kyau ba kai ne zaka ce mai kyau bane shari'a ce za ta faɗa shari'a ita ce take cewa kaza mai kyau ne sai ta ce kaza kuma ba mai kyau bane da haka tsayuwa akan abin da shari'a ta ambata shine kyautatuwar aiki to duk wanda yayi wani aiki wanda yake mai kyau karɓaɗɗe ne a wajen Allah insha Allah matuƙar yayi shi da ikhlasi to Allah zai masa tattalin lada 10 akai za a bashi ladan da aka tanadi na wannan aikin kuma sai Allah ya bashi guda 9 ya zamanto 10 falahu ashru amsalha za a bashi kwatankwacin ta guda 10 wannan karaman takadirin kenan akwai inda Allah ta'ala ya ambata yace wallahu yudaifu liman yasha
misali wanda ya infaki domin Allah ya ciyar da dukiyarsa domin addini ya daukaka to wannan Allah subhanahu wataala ya ce irin wannan ciyar da dukiya mafi karanci a cikin kwatancen da Allah ya kawo za a bashi lada 700 ne eh masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama kali habbatin anbata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba wallahu yudaiku liman yasha wallahu wasi'un alim kwatancen wanda yake ci da dukiyarsa dan addinin Allah ya daukaka shine fi sabilillah to tamkar kwaya guda daya ne da aka shuka da aka dau kwaya daya aka shuka sai zangarniya bakwai ta fito kuma a jikin kowace zangarniya inji Allah sai aka san irin wannan kwayar guda 100 ya zama nawa kenan ya zan 700 to shine mafi karancin abin da za a ba wa mutum in yayi infaki don daukakar addini a hakan bai tsaya ba sai Allah ya ce wallahi da'iku liman yasha kuma Allah zai rizqanya 700 din ma sama da haka iya abin da shi Allah din yayi nufi ga wanda kuma yaso gurgunan niyyar bawa gurgunan kokarin sa gurgunan ikhlasin sa yadda kuma ubangiji ta'ala ya fuskance shi da karamcin sa to don haka Allah ta'ala mai yalwar kyauta ne irin waɗannan ayyuka da ake tarawa 10 10 to sune abin da zai shigar da mutum aljanna sa kai mutum zuwa ga samun rahamar Allah alhali shi kuma sa'at mummunan aiki Allah ya ce wa man jaa bil sayyi'ati wanda kuma yazo da mummuna fa hiya kullu ma ra'atuhu shari'atu qabiha shine duk abin da shari'a ta ganshi mummuna koda idan mutane suna ganin mai kyau ne to ita shari'a sai ta ganshi mummuna yazo ne idan aka je wajen sa wata al'ada shi karamci ne a wajen sa kyautatawa ne ya dauko burkute kawo mutum ko shi girmamawa ce a wajen sa ya gyara masa alade ya ajiye masa zai ga yayi karamci to shari'a in bata tace mummuna ne shikenan ya zama mummuna don haka kowane irin aiki idan shari'a tace mummuna ne to shine mummuna koda ku mutane suna ganin sa mai kyau to Allah ta'ala ya ce wa man jaa bis sayyi'a duk wanda yazo da mummunan aiki ƙarya shari'a sai tace mummunan aiki ne gulma shari'a tace mummunan aiki ne sata shari'a tace mummunan aiki ne cin amana shari'a tace mummunan aiki ne zina shari'a tace mummunan gashi na abubuwa masu muni da yawa shari'a tace ba su da kyau har ma aka ce za a yi wa mutum boro wani cin a nan duniya kana kuma kiyama in mutum bai tuba ba to kaga duka irin waɗannan idan mutum ya aikata Allah ta'ala ce fala yujza illa mithlaha ba za a sakan ya masa ba sai kwatankwacin ta ai jaza'ahu illam yughfar lahu in har ba da farta masa ya tuba zuwa ga Allah ba wato idan mutum ya aikata zunubi ya tabbata cikin hadisi karamci na ubangiji ta'ala idan bawa ya aikata laifi sai Allah ta'ala ya ce wa mala'iku masu rubutawa alhafazatul kataba sai a ce musu su shaurara wa la'alla bawa zai tuba in aka bashi wani dan taki kadan bai tuba ba kawai ya gaba gado wajen laifinsa shi yayi kawai ya tafi to sai Allah ta'ala ya ce to a rubuta masa zunubi guda sai a rubuta masa zunubi guda kuma a hakan da zai tuno kuma daga baya cewa ya fa saba ma Allah sai yayi tuba ingantacciya dan zummar ba zai ƙara komawa wannan laifin ba kuma yayi da na sani to sai Allah ya ce ku shafe masa wannan abin da aka rubuta ku sanya masa tukuici na lada ku duba karamcin ubangiji fa to shi saka aka ce asaba ta tabbata da wanda daddaya daddaya za su rinjayi 10 10 da 700 ai asarar ta yi yawa a ce 10 10 da 700 daddaya ya hadu ya hadu ya hadu har ya rinjayi waɗannan an yi asara kada mu nesanta abin a cikin rayuwa mu yi wa kanmu hisabi dan adam ya duba safiya da ta yi ya tashi sai fara da sallar asuba wal Allah in ya ba kowa ke tunawa ya azkar ba lokacin da ka farka a bacci ba kowa ke azkar din farkawa daga bacci ba ko ba haka ba kowa ke samu ya je sallah a kan lokaci ba mafi yawan mutane ba sa zuwa, shi yasa sai ga masallaci mutane kadan. Yanzu dai albarkar ana yin sahur, masallaci yana cika, amma daga Ramadana ta wuce babu sahur, sai ga masallaci ya sake ramewa, masu kokarin zuwa sallah su bai kadan ne. To kaga tun daga nan wajen mutum, tun daga safiyarsa ya farka a bacci bai yi kyakkyawan ba, munanan ya fara yi. Mutum ya farka, azkar a gurbinsu da ake son yi bai yi ba, kaga ya rasa wannan lada, goma-goman ya rasa a nan. Wala Allah bai je sallah a kan lokaci ba, goma nan kuma ya samu zunubi, kaddara ko da guda ɗayan ne an sa masa. To wataƙila sai ka ga kafin gari ya waye ya aikata wasu laifuka, ta iya yiwuwa wani dama baccin ma da zai wayarsa tana hannun sa yana ta tsegumi, ya shiga Facebook tsegumi yake awa biyu, yana kwance a gada yana jiran bacci tsegumi yake, yaga an zagi wani yayi dariya, mala'iku su rubuta zunubi, yaga an yi giba a wani shikenan ya yadda, watakila ya share ma wani, sai mala'iku su sake zuba rubuta masa zunubi daya. To sai ga watakila kafin ya gama baccin, kafin baccin ya zo gare shi, dama ya tara lotan ɗaɗɗaya da yawa, bai ma faɗa ka yayi ba, balle ya tuba. Kuma safiya ta yi nan kuma bai kokarin yi makansa wasu ayyukan kirki ba har gari ya waye. Wala Allah kuma sai ya zo majalisi a zauna sai a ci gaba da giba. Kafin ya tashi ya yi ƙare ɗaya, watakila guda satata bai san adadinsu ba. Watakila an yi gulma da shi da yawa. Watakila ya yi annan nemanci, zancen wani ya ɗauka ya kawo ma wani, duk watakila ya yi wannan. Watakila ya yi kallace-kallace waɗanda ba su halatta masa ba, shari'a ta ce kada a yi. To sai ka ga iya sallar tasa da ya yi ta azhar da la'asar da magariba da isha'in ya yi su a jam'i, watakila su ma yana ta yi kwakwalwarsa tana browsing, yana ta tunane-tunane, don haka sallar tasa babu ladan a kai. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci ba duk sallah ce mutum yake samun lada a kanta ba. To kaga idan mutum da ya yi wa kansa hisabin shi da kansa, to watakila sai ya ga cewa ɗaɗɗayan da ya tara a wuni ɗaya ba mamaki ya yi sun kai dubu. Sai ta yi kuma watakila kyawun da ya yi su kuma watakila bai inganta ayyuka masu kyan, ya kyautata su yadda har zai samu lada goma cikakke ba, saboda ayyukan bai yi su masu nagarta ba. To kaga irin haka rayuwa tana tafiya, sai ɗaɗɗayan sai su taru su yawa, sai ya ga dala a kiyama. A nan ne mutum sai dinga cewa mali hazal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wani irin littafi ne wannan? Dan kankanin abun ma da aka yi, dan tsegumin da aka yi da ido, dan kaza ma duk ashe sai da aka rubuta da zunubin sa. To kaga wajibi ne mutum ya kansa hisabi. Allah ta'ala ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, wanda yazo da kyakkyawan aiki yana da kwatancansa guda goma a wajen Allah. Wa man ja'a bis sayyi'a, wanda kuma yazo da mummunan aiki, fala yujza illa mithlaha, shi kan ba za a saka ya masa ba sai kwatankwacin abin da ya aikata. Wa hum alhali, su in an kawo musu zunubin su a kiyama, la yulamun, ba za a zalunce su ba. La yunqasuna min jazaihim shay'a, ba za a rage musu komai cikin ladan su ba, ba za a musu arangizo a kayan zunuban su ba. Allah ka taimake mu wajen kiyayewa. Thumma sharaha ma'ana din al-islami alladhi amara ta'ala nabiyahu an yad'u an-nasa ilayhi, sannan Allah ta'ala yayi bayanin addinin musulunci wanda yayi umarni ga annabin sa ya kira mutane zuwa gare shi, hatta ya tabayyana liman arada rushdahu haqiqata, haddai haqiqanin addini ya bayyana ga wanda Allah ta'ala yayi nufin shiriyar sa. Wa yadhillu man arada dalala bil intibasi, sannan kuma wanda yayi nufin bata shi kuma ya zamanto ya bata, ba ya bata a bisa rashin sani ba, an fayyace masa zare da abawa, shi ya zaɓi kansa a bisa so. Faƙala sai Allah ya ce قل كجا يا موسى انا جاي وا النبي صلى الله عليه وسلم انني هداني ربي الى صراط مستقيم لللنيكم وبنجي نا يا شريعه دني زوا غا واتان تفركي وند يكي ليكك dinan qiyaman addini ne wanda yake tsayayye mustaqiman wanda yake miƙakke ai arwafani dinal qayyima Allah ta'ala ya sanar da ni addini wanda yake miƙakke sabanin abinda su mushrikan larabawa suke kayin sa na addinin kwamacala ko kuma wanda yahudu da nasara suke kai na addinin san zuciya millata ibrahim hanifa addinin annabi ibrahim ne wanda yake hanif addinin da ya karkato gabarin jingina ma Allah ta'ala abokin tarayya ya tsayu wajen tabbatar da tauhidi na kadaituwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wama kana minal mushrikin kuma shi annabi ibrahim bai kasance daga cikin mushrikai ba lam yakun ibrahimu minhum qattu annabi bai taba zamantowa cikin mushrikai ba kamar yadda Allah ta'ala ya ambata dama ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه وانين زي كامتش الدين النبي إبراهيم قو أي سيدوان دي ووتد كنسا الله سبحانه وتعالى يا أنبتش النبي إبراهيم أمسأي أمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا بعد الله يبوغ النبي إبراهيم عليه السلام كما سيقول الله يتي سنمني وحيزوا بريك ياك محمد صلوات الله وسلامه عليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا كبي تفرقي الديني نع النبي إبراهيم الديني وانديك حنيف وانديك wan ya kar ya 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 bar ya rabuda duk wani tafarki na jingina ma Allah abokin tarayya ya tsayu wajen kadaita Allah subhanahu wataala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'ittu bi hanifiyatin samha an aiko ni da hanifiya addinin annabi ibrahim addinin tauhidi as-samha kuma mai sauki wannan umarni da ake wa annabi ya bi tafarkin annabi ibrahim ake umarni da al'umma annabi su ma kace fattabi'u millata ibrahim hanifa ba wai ana nuna annabi ibrahim yana da fifiko akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a'a abinda annabi muhammad yazo da shi sallallahu alaihi wasallam shi yafi cika shi yafi kamala shi yafi daidaito akan abinda annabi ibrahim yazo da shi yadda annabi ibrahim yake khalilullah haka nan manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake khalilullah kuma shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine afdalul khalqi ala al-itlaq don haka ba yana nuna fifiko annabi ibrahim akan annabi muhammad sallallahu wa salamuhu alaihi ba to allah subhanahu wataala ya ambata cewa annabi ibrahim baya daga cikin mushrikai annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin azkar da yake azkarus saba idan ya tashi bayan an yi sallah asuba annabi yakan ce asbahna ala millatil islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin wannan yana daga cikin azkarus sabahi da ake yi kun san akwai zikirai ai kamar yadda muka sani wanda ake yin su da safe wanda kuma ake yin su da maraice suna nan cikin hisnul muslim yayi kokarin tattarowa irin wannan azkar wanda suka inganta wanda lalle abu ne wanda yake wajibin kowane musulmi ya sami irin wannan littafa ya karanta ya haddace wadannan azkar inda mai dinga aiwatar da su suna ƙara kusatar da bawa zuwa ga Allah suna ba maka bawa kariya suna karfafa wa bawa imanin sa Allah ya dace da mu sai Allah ya ce ni
qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
قل أكجاو النبي صلى الله عليه وسلم أكجاو مسلم إنني هداني ربي ne ubangiji na ya shiryar da ni ina ne qul inna salati wa nusuki kuma ka gaya musu lalle ni sallata wa nusuki da yanke yanke na wato saboda su mushrike suna bauta wa gumaka kuma idan za su yanka suna yin yanka akwai inda ba sa ambaton sunan Allah sai dai sunan gumakan su kamar yadda muka ji a baya to bayan da aka nuna wannan tafarki ne irin na shaydan tafarki ne rushashe tafarki ne ba karbabbe a wajen Allah ba kuma aka tallata musu abinda Allah ta'ala ya umarni da shi da kuma wanda ya hana to nan kuma a jaddada musu gafa tafarkin annabi shi da ya riko da shi qul ka gaya musu inna salati wa nusuki ni sallata bautata kenan da nake yi wa nusuki da yankana da nake yi ay ibadati min hajjin wa ghairihi an-nusuk yana daukar ma'ana na sauran ibadodi da ake yi kamar misali a ce manasikul hajji kuma yana daukar ma'ana na yanka ma da ake yi kamar yadda Allah ta'ala ya ce fasalli li rabbika wanhar kaga ya kawo sallar da za a yi amina sannan kuma da mai sunanta da kuma yanka da za a yi fasalli li rabbika wanhar to kaga ya musu lalle ni sallata da kuma yankana wa mahyaya kai bari hadda rayuwata ma gaba daya yadda zan gudanar da ita hayati kenan rayuwar bawa ba wai yadda kake so baka gudanar da ita ba shi yasa ka hatta abincinka sai aka ce ga abin da ya halatta ga wanda bai halatta ba yadda zaka ci abincin ma aka ce kar ka ci ka tumbi ka tumbatsa ka kasa numfashi sai aka ce ga yadda zaka yi yadda zaka ci abincin sai aka ce gashi da hannun dama ake so ka ci ba yadda ka ci da hagu ba sai dai in larura ce shar'iyya yadda zaka yi bacci ga yadda aka yi kome hatta tafiya aka ce kar kai toro ko in kana tafiya kai tafiya cikin sauki da kankan da kai so rayuwar taka yadda zaka gudanar da ita baki daya sai da shari'a ta ma tsokace to wanda ya yadda da wannan shine yake zamantowa musulmi shine yake zamantowa mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya ce yay making declaration din da ma'ana yay wannan sanarwan qul ka gaya musu inna salati sallata wa nusuki da yanke yanken da zan yi wa mahyaya da yadda zan gudanar da rayuwata wa mamati da kuma ma mutuwata baki daya abinda nake nufin saduwa da shi bayan mutuwa abinda nake aiwatarwa domin mutuwata ta zama nagarta ina yi ne lillahi rabbil alamin ga Allah ubangijin talikai wato zan gudanar da rayuwata domin neman yardar Allah wanda yake yin abubuwa ba dan neman yardar Allah ba to wannan akwai saura cikin al'amarinsa la sharita lahu domin Allah ta'ala babu abokin tarayya a gare shi fi zalika cikin waɗannan ababe ba yadda zaka yi sallah kana nufin Allah kana nufin wani to sai Allah ya ce ba zai karba ba taraktuhu wa shirka ko ana adana shirkai an shirk man ashraka ma'iya ghairi taraktuhu wa shirka ni wadatacce ne ga barin waɗanda za a haɗa ni tarayya da su in har wani ya haɗa ni da wani akan abin da yake nawa ne to sai in bar mu wancan din Allah shi bai bukata to shi yasa aka ce la sharika lahu Allah bai shi da abokin tarayya cikin bautar da za a yi ala lillahi dinul khalis wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a kaga nan ma hanifiyya ta zo wa bidhalika umirtu da wannan tsayin daka gudanar da rayuwa yadda Allah ta'ala ya umarni aiwatar da ibada domin samun tagomashi bayan mutuwa tsarkake niyya a lokacin da za a aiwatar da dukkan aiki wannan shine aka mun umarni da shi da kuma tamassuki da addinin annabi Ibrahim dinul hanifiyya annabi ya ce wa ana awwalul muslimin Allah ya masa umarni ya ce wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda ya sallama ya mi kauya da Allah subhanahu wa ta'ala annabawan Allah idan an aiko su kullum su ne farkon masu aikatawa shi suka annabi Shu'aib da suka goranta masa cewa wai to shi yana hana su abu ne kuma dan shi ya samu ya aikata sai ya ce a'a wa ma uridu an mukhalifakum ila ma anhaakum anhu ba ina nufin na saba muku ga abin da na hana ku bane ni ne farkon mai hanuwa ga duk abin da Allah ta'ala ya hana to haka annabawan Allah suke in doka ta zo su ne farkon wanda suke so mu aikatawa kafin kuma sai umarni ga waɗansu hatta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka so mai mawazi ikra bismi rabbika alladhi khalaqa خلق الانسان من علق اقرا kage duka yazo da umarni na ifradi shi dai aka ma umarni a lokacin da kuma sauran al'ummarsa kafin fa aike shi tukunna daga baya aka ce qum fa anzir je kake gargadi ga wasu sallallahu alaihi wasallam to shi yasa yace wa umirtu an umarce ni wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin ay al munqadin li amri llahi min hadhihi al umma ni ne farkon me jayuwa zuwa ga umarnin Allah a cikin wannan al'umma ai awwalu man yusaru ila al-imtithali li awamirihi ni ne farkon wanda zai gaugawa aikata umarnin Allah laysa min khasa'isihi wannan ba yana nufin annabi shi kadai aka kebe da wannan ba balin kullu ma'muruna bihi a kowa ma masa umarni akan yayi abin da Allah ta'ala ya umarni amma dai annabi shi ne farkon wanda ya so mu aikatawa hadisi ya inganta wanda aka samu daga Ali ibn Abi Talib ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi zai sallah daga cikin addu'a du'aul istiftah yak akwai du'aul istiftah da annabi yakan yi adiyatul istiftah to daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wata addu'a ya ce wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ardi hanifan wa ma ana minal mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin to wannan an sunnanta mana mu ma mu fada amma in mun zo karshe kai sai ka ce wa ana minal muslimin saboda ai ba kai ne farko ba ko annabi shine farko baka isa ka ce zaka yi gogayya da annabi akan matsayin da Allah ya bashi ba Allah ya ce ni
qul ya ghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم به تختلفون
قل كجاية مسو a gairu wallahi abgi rabban to shin kam wani Allah zan bida a matsayin ubangiji ilahi ba ba ta aikata wani zunubi face a kanta zai fada inda an ce wala taksubu kullu nafsin illa laha to sai a tsammaci lada ne lahu lada kenan alaihi zunubi kenan kowace rai ba ta aikata laifi face a kanta dan haka shi annabi mai isar da sako ne wanda ya dabi to shi ya samar ma kansa sakamako mai kyau wanda ya kangare yace ba zai bi ba zunubin sa kansa zai fada Allah yace wala tazir waziratun wizra ukhra wata mai daukan nauyi rai mai daukan nauyi na zunubi a ranar alkiyama ba za ta dauki zunubin wani ba kowa nasa lautar zai dauka fala yu'khadhu ahadun bi fi'li ahadin ba za ka kama wanda laifin wani ba kowa laifin sa za ka kama da shi sai dai in laifin yayi naso misali yanzu idan mutum ya koya wa mutum mummunan aiki to yana da zunubin sa na aikatawa kuma yana da zunubin wancan da ya aikata din tare da cewa wancan din ma yana da nasa ka san aikata koyar da mummunan aiki babu musibar da ta kai shi wallahi naso yake yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan annabi adam na farko Qabila da ya soma kisan kai fa innahu awwalu man sanna al-qatl annabi ce shine farko wanda ya sunnanta kisa ba san kisa cikin ƴaƴan annabi Adam ba sai shine ya fara yi to annabi ya ce duk wani kisan kai da aka yi mai kisan kan yana da zunubinsa kuma za a dau irin wannan a dora wa dan annabi Adam na farko to haka duk wani aikin shari'a idan mutum ya aka koya a wajensa wani ma ya sake koya wani ma ya sake koya to duk zunubin wadancan din ana dauka fa ana dora masa su ma ana ba su nasu sai an ba su kuma sai a dago kwatankwacin nasu sai a sake dora masa ko da ya mutu to kaga akwai sharri to in ba irin wannan ba abinda kowa yayi akan sai yake wa allahi salil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu aljaza'a alawfa ثم الى ربكم مرجعكم سنن زوا ga ubangijin ku ake mai da ku fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun kuma zai ba ku labari game da abin da ku kasance kuna yin sabani a cikin sa na
wa huwa alladhi ja'alakum khalaifa al-ardh wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
الله تعالى يأتي وهو الذي جعلكم خلائف الأرض كسنيفة الله تنند أكي كرم قبوتا مسا شيكالي shine wanda ya sanya ku wakilan ban kasa jamu khalifa ayya khalifu ba'dukum ba'dan fiha Allah yake sanya ku wakili yake mai sashe da sashe masu mayewa Allah ta'ala shine yake yin wannan yanzu misali sai ka ga ba mamaki shekara 100 masu zuwa ba kowa da ko ba ka ba ha a ba ka ce haka ne ma ba da dai bashi a probability wataƙilan ka bar shi a wataƙilan Allah ya baraka kan sani amma sai da wataƙilan shekara 100 masu zuwa ba kowa da wasu ne kuma daban in aka saki samu wasu shekarun wanda ya san kama an manta shi wanda ya san kama gaba ɗaya babu duk sun kare ba wanda zai reference da kai to kaga istikhlafin kenan ana maiwa wasu Allah shine yake wannan kuma ba share mutane ake a kawo sabi ba a abin simultaneous haka yake tafiya a hankali a hankali a hankali ana sarkafa a zara wannan a zara wancan a zara wancan har wata rana sai a ga wanda da can a lokacin da yake na shi ne mafi kankanta yanzu kuma shi mu kowa tsufa kuma shi ma sai a ɗauke shi to Allah ta'ala ya ce wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin kuma har ila Allah ta'ala shine yake daukaka sashen ku akan sashe bisa darajoji matsayi bil mali abada bambanci na dukiya wadansu ko wasu kudi wal jahi wadansu ko wasu watan kima a cikin jama'a daraja wal sharafi wadanda al jahu wal sharaf din ma'ana su daya kaga wadansu ko wadansu kima da daraja a cikin al'umma in wani ya magana shikenan kowa ya ji wal quwwa da karfi wasu sun fi wasu karfi wal ilmi wadansu sun fi wasu ilimi to Allah ta'ala shi yake kawo wannan fifikon a tsakanin al'umma wa gairaha da sauran abubuwa ma dai da Allah yake fifita sashi akan sashi ba komai Allah ta'ala ya sanya wannan fifikon ba yayi mai kudi ya talaka yayi sarki ko yayi mai kudi ya mara kudi yayi sarki ya talaka yayi malami ya jahili yayi kakkarba yayi malalaci yayi jarumi yayi rago ba kome ne yasa haka ya kasance ba Allah ya ce la yabluwakum fi ma ataku domin ya jaraba ku ne cikin abin da ya baku a adaku cikin abin da Allah ya baku na baiwa yuzhiru almuti'u minkum wal asi domin wanda zai biyayya ga Allah cikin falalar da Allah ya bashi ya bayyana a san shi Allah kuma ya ƙara bayyanar da shi daga wanda zai da'a wanda zai da'a a san shi wanda zai sabo a san shi wani dukiya sai ta sashi ya kangaren Allah wani dukiya kuma ta sashi ya biyayya Allah to haka kowane irin falala da Allah ta'ala ya bawa bawa an bashi ne dan ya jaraba bayin wanda zai khalaqa al-maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi ya halicci rayuwa da mutuwa ma dan ya jaraba ku waye zai ku kyautata aiki a cikin dan zaman da zai yi liyabluwakum fi ma ataku Allah ce inna rabbaka sari'u al-iqabi lalle ubangijinka mai gaugawar horo ne liman asamu ga wanda ya saba masa wa innahu lagafurun kuma lalle Allah ta'ala mai yawan gafara ne lil mu'minin ga mu'minin rahimun bihim Allah mai jinka ne game da su hadithi ya tabbata cikin muslim an samu shi daga Abu Hurairah ta Allah ya yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa law ya'lamu al-mu'minu ma 'inda Allah min al-'uquba ma tami'a bil jannati ahadun, da mumini ya san, mumini da yake tabbatar Allah yana fatan samun aljanna, to da a ce ya san hakikanin irin azabar da Allah ta'ala ya tattalinta a kiyama, to da babu wani ma a cikin mu'minan da zai tsammanin shiga aljanna, don kowa zai tsammata cewa Allah zai kona shi. Inda an san irin azabar da Allah ta'ala ya aje, to da mumini ma ba zai tsammanin shiga aljanna ba. To kaga sai Allah ya koye, ba mu sani ba, sai dai a bamu labarin kadan kawai a ce akwai horo a cikinta, amma ba san hakikanin ya take ba. Kuma yace walau ya'lamul kafiru ma inda Allahi minar rahma ma qanata ahadun minal janna, kafirin da yake kin bautar Allah, kaga shi wuta yake tsammanin shiga ko? To inda a ce kafirin ya san abinda Allah ta'ala ya tattali na rahama da jinkai da tausayi a kiyama, to babu wani kafirin da zai daidai tsammanin shiga aljanna saboda yalwar rahamar Allah ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace khalaqallahu mi'ata rahma, Allah ya halicci rahama ɗai ne guda ɗari, rahama ba, Allah ya halicci guda ɗari ne. Fa wada'a wahidatan baina khalqihi yatarahamuna biha, sai Allah ya sanya guda ɗaya tak a tsakanin halittunsa tun daga zamanin Annabi Adam har ƙarshe, mutanensu da dabbobinsu guda ɗaya ya ɗauko ya sa aka kasafta a tsakanin mutane. Da ita ce mutum a wata riwaya Annabi ce da ita ce zaka ga abin nan dabba idan ta haifi ƴarta za ta ɗage ƙafarta don kar ta taka ƴar, ai tana tausayi ne ko? Dabba in ta yi haka za ta sauke ƙafarta sai ta ji ƴarta ne sai ta ɗage ƙafar. To a cikin wannan tausayi guda ɗayan, rahama guda ɗayan ne, ita ma ta samu wannan kason. A ciki ne wani zai ga wani abu ya faru ga wani kawai dinga zubar da hawaye saboda tausayi. A ciki ne zaka ga mutum ya je ya sarayar da ransa shi ya mutu don kokarin kubutar da wanda ga wahala. Duk tausayin da bayi za su yi guda ɗayan nan ne aka kasa, a ciki ne aka samu nasu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inda Allahi tis'atun wa tis'un, Allah kuma a wajensa akwai 99, ya ajiye su a ranar alkiyama zai baza su. To kaga nan da Allah ta'ala ya ce inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim, Allah ubangijinka mai gaugawar uquba ne, mai gaugawar azaba ne, kuma sai biye da cewa wa innahu laghafurur rahim, kuma ubangijinka lalle shi mai gafara nan ne, mai gafara ne kuma mai jinkai, kamar yadda Allah ta'ala ya ce nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azab al-alim, ka bada labarin da bayina ni ne mai gafara nan mai jinkai kuma lalle azabata ita ce azaba wacce take mai radadi. Malai ya ce fil ayati min sifatiz zatiyya, a cikin wannan aya akwai siffofi na zatin Allah da aka ce gafuru al-gafuru ar-rahim al-waridatu ala bina'il mubalaga, wanda tazo an gina ta a bisa tsari na mubalaga. Wa akkadahu billah, Allah ya karfafa wannan da lamun la gafuru nan da aka ce. Wa ja'ala khabara inna as-sabiqa sifatan jariyatan ala ghayri man hiya lahu litanbihi ala annahu ta'ala gafuru rahim maghfiratan wa rahmatan mubalagan fihima. Kuma Allah ta'ala ya biye wato da khabar inna, wanda ya riga lamun din wato aka ce wa inna hu, sai aka ce la ghafurun, wannan ya zo ne domin Allah subhanahu wa ta'ala ya fadakar da mutane cewa shi mai gafara ne, shi mai jinkai ne, gafara kuma da rahama waɗanda suka kai matuka. Wa ala annahu mu'aqibun bil ardi, kuma akan cewon shi fa Allah horansa da yake yi sai in an bujiro da sako. Musamihun fil uquba, kuma a hakan ma Allah ta'ala yana rangwantawa wajen horan da yake yi. Ayyuna ghafratuhu wa rahmatuhu la tatawaqqafu ala shay'in, gafaran Allah da rahamarsa ba ta bar komai ba. Wa iqabuhu la yakunu illa ba'da sudur dhanbin, amma horansa baya kasancewa har sai lokacin da aka aikata zunubi. rahamarsa bata bar komai ba kowane lokaci har kafirin ma yana samu to amma fa hukumarsa Allah baya yi sai lokacin da aka saba masa malai ce wa kadishta mala akhiru hadhihi surati ala ma tadammanatu min ithbati tauhidi wannan karshen sura suratul an'am ya tattara akan abin da surar ta dunkula akan sa na tabbatar da tauhidin Allah wan nubuwa da annabta ta manzon Allah wa risala da karfin sakon da aka aika masa wa kamalul qudra da kuma cikar iko na ubangiji wal ilmi da ilimi na Allah wanda yake aika shi zuwa ga wato annabawa wal hikmati da kuma hikima kama khatamat biha bima bada'at bihi min sifatihi ta'ala kama yadda kuma sura har ila ta cika ce da abin da ta fara da shi wajen ambaton siffan Allah walhamdulillahi rabbil alamin wannan shine karshen wannan sura da albarka suratul an'am abinda muka fada a ciki ya dace muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi wanda kuma muka fada saboda karancin sani ko kuma kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana ya kuma hane mu wajen yin aiki da abin da yake ba shine daidai ba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله انا توصل اليك دون سوره من البركه وبنجي الله كغفرت لنا قرقرم الله كغفرت لنا ذنوبنا الله كذلك كما من ابن مكايكه لاشي Allah ka gafarta mana Allah ubangiji ka lullube mu da rahmarka ubangiji Allah ka sanya aljanna ta zan ita ce makomar mu Allah ka tattara mu cikin ta da rahmarka ya rabbul alamin da mu da mahaifan mu da malaman mu da dukkan sauran ƴan uwa musulmi wanda surga mu da wanda kowa suke na araye ya Allah muna roƙonka wanda suke fama da wadansu matsaloli ubangiji Allah ta'ala ka yaye mu kowa matsalarsa akwai ƴan uwa wanda suke neman rubutuwa neman addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya biya mu kowa buƙatarsa ta alkhair akwai wani bawan Allah da ya rubuta dangane da ƴar uwarsa da take fama da abinan ɗin aljanu ubangiji Allah ta'ala ya ba ta lafiya da dukkan waɗanda suke fama da irin wannan matsaloli Allah ubangiji ya ba su kariya Allah ka sadar da mu da rahmarka duniya wa ukhra اللهم ثبت اقدامنا على دينك واهدنا سبيل الرشاد اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والجنه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين